أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يدع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na litinin a yau muna 23 ga wata na 5 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa 27 din watan 12 miladiya ta 2021 za mu yi darasi na 3 insha Allah ta'ala a cikin littafin al-aqidatu at-tahawiyyatu a darasi da ya gabata mun tsaya daidai gaba ta 22 wanda malai yake cewa wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum an ma'siyatihi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umurci bayi bi ta'atihi game da yi mishi da'a duk abin da Allah ya ce ayi ayi abin da ya ce abari abari wanda shine zaman lahiyar da Adam sanako wa nahahum an ma'siyatihi ya hanisu akan saba mushi duk abin da zai dauki sunan saba ma Allah to dan Adam yayi kokari matuka yayi gogormaya da zuciyar shi ya tabbatar da cewa ya rabu da duk abin da yake saba ma Allah subhanahu wata'ala ne matashiyar karatu gaba ta 23 وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لهم أو وما لم يشأ لم يكن وبنجي سبحانه وتعالى كل شيء يجري بتقديره duk abin da kake ga yana gudana a ban kasa yana kaiwa ya kawo komi yana gudana ne akan kadartawar Allah subhanahu wataala haka Allah ya kadarta wa mashi'atihi kuma ganin daman Allah ne da haka mu bayi abinda aka umurce mu shine mu tashi mu dauki sababi gurgurdan da zamu iya abinda ho Allah ya kadarta ba wani wanda isa ya tunkuɗe shi ko ya juya shi ko ya ce ba a yarda ba kuma makamancin wannan babu wannan daga shi sai aka jarrabe ka da abin da yake marar dadi ne kawai ka jure ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah mai girma da buwaya ya warware maka matsalar da kake ciki kuma a baka lada idan ka nuna rishin yardanka da raki da jaje da yawan yi da kai karan Allah wajen bayin shi sai Allah ya kyale ka da wannan jajan ka gama jajan duniyar nan kuma abin da Allah ya kadarta inda shine abin da zai faru kaga na farko ka wahalar da kanka a cikin abin da duk wanda zaka faɗi ba wani gudunmuwa da zai iya baka na biyu baka yarda abin da Allah subhanahu wataala ya kadarta a gare ka ba saboda ka dauki kukan uban ka kai kukan Allah wajen bayin shi wanda wannan bayin ba su iya maka komi abin da Allah bai kadarta maka ba sana'u na uku daraja da Allah subhanahu wataala yake bada ta ga wanda aka jarraba kai ka fadi misali yanzu mutun ne za a jarrabe shi da wani abu sai tajaji sai ce to shikenan dai bambar ma Allah a ba karuma Allah ba wannan laran da Allah ya tara di kai baka ciki daga sannan kuma bayan shi abu na hudu duk wanda Allah ya jarraba to wata gada ce aka dora shi ko yayi sama ko kuma yayi kasa idan ka hakura ka jure ka yarda cewa Allah ya kadarta maka wannan al'amari ka bar wa Allah komi ka riga daga hannu kana roƙo ubangiji ya hudda ka daga cikin matsalar da kake ciki ka karaga istirja'i inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to wallahi Allah zai daukaka ka daraja mafi mafificiya sama da abin da kake ga cewa ka rasa amma idan baka hakura ba me zaka yi kasa zaka yi saboda dama jarraba ka ne Allah zai bari mu jarraba shi mu gani zai jure ko ba zai jure ba idan ya jure matsayin shi sai daukaka idan kuma ya zaman to bai jure ba sai mi sai zubi warwas naka mutun yi hakuri da abin da Allah ya kadarta mishi wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi subhanahu wa ta'ala sannan ko ba haka nan malai yace wa mashi'atuhu tanfuzu abin da Allah yake so shine abin da yake faruwa shine yake zartuwa shine abin da yake ake gani al-ardil waqi inda aka ce wannan abin kadara ce ta Allah to ba wanda ya sai ke karkata ta zuwa ga wani abu mashi'atuhu tanfuzu shine abin da yake zartuwa la mashi'ata lil ibadi su bayi ba su da wani ganin dama sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga dama ga su bayin daga cikin abin da Allah ya ga dama ga bayi Allah ya ba dan adam daman in ma shakiran wa in ma kafura ko ya kafirce wa Allah ko kuma yayi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga anan Allah ba bawa mi Allah ya bashi zabi ya bashi zabin ko ya bi dama ko kuma ya bi hagu to shine ma'anar maganar malam da yake cewa la mashi'ata lil ibadi su bayi bussu da wani wata manuha na abinda su suke so illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama shine abinda zai kasance sai dama da Allah ba da adam na cewa imma bi daidai imma kuma ya bi abinda yake ba daidai ba da haka dai fa ma sha Allah kana duk abinda Allah ya soma bayi kana wannan abin shine zai kasance wa malam yasha abinda kuma ubangiji subhanahu wataala bai so ba to wannan abin lam yakun ba zai kasance ba koda duniya za ta hadu gaba daya Allah subhanahu wataala yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar ku fasani cewa mu su Allah kulla shay'in Allah ya ce komai da kake gani khalaqnahu mun halicce shi bi qadar da qadaran shi kowa iya mallaki da tashi kadara daka dole kai ka zamanto daban ni in zamanto daban shi ya zamanto daban ita ta zamanto daban kowa da kadara da Allah ne wani kadara cewa take mai dadi shi ma jarraba shi ne yake wani kadara ce mara dadi shi ma jarraba shi ne yake babu wani guda ɗaya da zai daga hannu ci a ni ina daga na tsira a babu shi in dadin ne jarrabawa in rashin dadin ne jarrabawa in talaucin ne jarrabawa in wadatar ne jarrabawa lahiya jarrabawa rashin lahiya jarrabawa mulki jarrabawa talauci komi jarrabawa ne Allah ce mu halitta komi da kadarar shi to wannan kadarar da Allah ya halicce ka da ita ba wanda sai sake maka ita ka aje hankalinka ka baka lahiya ba wani malamin tsubbu ko wani dan boka wanda sai ya saki abinda Allah ya kadarta abinda Allah ya kadarta shine abinda zai tabbata wa mashi'atuhu tanfuz abinda Allah yake so shine abinda zai zartu Allah yake ta sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura sunnar Allah ce a cikin al'umma da suka gabace ku sannan kuma al'amarin Allah ya kasance wani kadara ne abin zartarwa da abinda Allah ya kadarta zai faru وما تشاؤون الا ان يشاء الله باكو da wani abin da zaku so sai abin da Allah subhanahu wataala ya ga dama sai kuma abin da Allah ya ba dan adam dama a cikin shi to wannan ita ce gabata 23 kenan wa kullu shay'in yajri komi yana gudana bi taqdirihi da kadartawar Allah wa mashi'atihi da ganin dama Allah wa mashi'atuhu tanfuz abinda Allah mai girma da buwa ya ga dama shine zai zartu la mashi'ata lil ibadi su bayi ba su da wani ganin dama illa ma sha Allah sai abinda Allah ya so musu fa ma sha Allah kana abinda Allah ya ga dama a gare su zai kasance wa ma lam ya sha lam yakun abinda kuma Allah bai ga dama ba zai kasance ba malai ce yahdi man yasha'u Allah shi ke shirye da wanda ya ga dama wa ya'simu shi ke bada kariya ga wanda ya ga dama wa yu'afi sheke ba da lahiya ga wanda ya ga dama fadlan ni'ima daga gare shi bimana shine in yaga dama ya shirar da wanda yaga dama ya ba wanda yaga dama kariya sannan ya ba da lahiya ga wanda yaga dama falala ce daga gare shi shi Ubangiji subhanahu wataala dan ka ganka a cikin shiriya dan ka ganka tare da lahiya dan ka ganka akan wata kariya ta musamman to karka rika daga hanci kana ce ai mu ba wasa bane ba a kariya ce Allah ya baka fadlan minhu sannan kuma wayudillu man yasha Allah yana batar da wanda yaga dama sannan kuma wayakhzulu yana tabar da wanda yaga dama wayabtaliya kuma yana jarraba wanda yaga dama adlan duka wannan adalci ne daga Allah subhanahu wataala bisa ga ka'ida ta wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun waɗannan ababe ho ga sunan ake ambata mu da duk abin da kaga ambatan nan haka yake dan adam bawa ne ga Allah ba kowa bane shi kasantuwarka kowa yana da alaka da bin Allah subhanahu wataala in ku kabar Allah to ba kowa bane kai to Allah shi yake shiryar da wanda yaga dama wa ya'simu shi yake bada kariya ga wanda yaga dama wa yu'afi yake bada lahiya ga wanda yaga dama fadlan ni'ima daga gare shi ba cewa wannan saboda yana kan tafarki gashi ya samu kariya ko ya da lahiya a nuna cewa ai shikin na Allah ne shikin na daban ne ba haka nan bane ba ibtila'i ne jarrabawa ce yanzu ka dauki yanayin nan da kahure da musulmai su suka jin dadi na rayuwar duniya su suke da abubuwa na rayuwa kahure to wannan shikenan kawai yana nuna cewa Allah yana son su fadlan ganin dama Allah ne kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udatin ma saqal kafiru minha sharbata ma inda duniya tana da darajar fiffike sabru a wajen Allah musan sabru ko ba dukan shi ba fiffike shi dai kawai inda darajar duniya ya kai wannan abu a wajen Allah da kahuri bai isa ba ya kwatawa dinin ruwa tama duniya ba komai bace ba yu'tiha Allahu liman yasha'u wa man la yasha'u wa man la yuhibbu yu'tiha liman yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma wala yu'ti al-akhirata illa liman yuhibbu amma lahira Allah baya bada ta sai ga wanda yake so to shine anan mali ya kawo jerin gwanan waɗannan abubuwa Allah shi yake shiryar ga wanda yake dama ya kare wanda yake dama ya ba wanda yake dama lahiya idan bai baka ba a hada likitancin duniya kaf a kanka wallahi ba za ka yi labari ba sai dai a barka haka nan in lokacin ka yayi ka mutu in bai ba kuma a barka a takwarkwashe inda kake haka nan likitocin da kansu za su cika takarar su ce to an sake ku a'a an sake mu kamar yaya mun kama ta yana tayya yanzu gashi na sai an kama shi ka fada yake wannan kuma an sake mu kun san bayanin daga kuma bimana an zo sidratul muntaha na ilimin su an tsaya bakin abin da za su iya kenan ya salam an ho gane cuta kaza ce amma an sallama wa Allah al'amarin shi an san ba iya komi to wannan duka yana faruwa dan haka wayudillu man yasha Allah yake batar da wanda yaga dama wa yakhzulu al-khizlan shine tabarwa a rish'a ka a datar da kai da abin da yake daidai sannan kuma wayabtali Allah yana jarraban wanda yaga dama adlan adalci ne daga gare shi subhanahu wataala Allah saukar da wannan alqur'ani yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira da yawa aka karanta sai su bace ci ina wannan ba mai raba wannan ai ba komai bane ba illa qaulul bashar fada ce ta mutum mai raba wasu kuma aka karanta wa yahdi bihi kathira wasu kuma da yawa sun shiri a dalilin alqur'ani mai girma ta sababe shi amma Allah ya ce ma yudillu bihi illa alfasiqina ba fa kowa yake bacewa ba aka karanta alqur'ani sai fasikai me fasiki shine mutumin da yake fandarewa dokokin Allah subhanahu wataala yake bugan gaban kanshi Allah yake cewa sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wawaye kahure kenan za su faɗi cewa ko kuma wawaye daga cikin waɗanda ba su fahimci da ka sa gaba ba marasa fahimta za su ce ma wallahu mi ya karkatar da musulmai an qiblatihim allati kanu alaiha dangance da alqibla da suke kallo ada da ana kallon baitul maqdis sai aka ce qadna ra taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram ka kalli daidai masallacin sallacin makka to yanzu anan shi majarrabawa ce ana kallon masallacin quddus aka ce a yanzu abadi a kalli masallacin makka to wannan shi ba in ba Allah muta akwai wanda sun ma shigo suka ce kai wannan abu ba haka nan bane ya za muna kallon kaza a ce yanzu an saki an koya koma kaza da sunan cewa su yahuda ne kuma makamacci wannan to za su fadi cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha fadi musu lillahi al-mashriq wal maghrib haidi dai Allah shine mamallakin mahudar rana kuma shine mamallakin mahadar rana yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim sheke shirin da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici kaga wanda ya yarda cewa eh lalle al'amarin Allah ne dama Allah ya ce a kallon zai ce a bari ka a kallon a kallon ji kaza mi matsala to daga shari'a ta Allah ce wallahu la yahdi alqawma azzalimin Allah baya shirin da mutanen da suke azzalimai ne al-mazalla yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallam laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha karka da mi kanka laysa alayka hudahum shiriyar mutane ba hannunka take ba walakin Allah yahdi man yasha Allah shine yake shiryar da wanda ya ga dama sannan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum ba wani abin da za ku ciyar na alheri face kanku kuka ma wa ma tunfiquna illa ibtigaa wajhi Allah ba abin da kuke ciyarwa na neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to za ku samu yardan Allah duk abin da kuka ciyar ibtigaa wajhi Allah dan neman yardan Allah za ku samu wannan lada sannan wa ma tunfiqu min khairin duk abin da za ku ciyar na alheri yuwaffa ilaikum za a cika muku abin da kuka bayar sannan kuma wa antum la tuzlamuna ba wanda zai zalunce ku a wani wurin Allah yake cewa la'allaka ba'i'un nafsaka an la yakunu mu'minin kana damun kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana damun shi a ce ga mutane sun kin imani yana damun ka sun kin imani Allah ya ce fatkahu tabbatun su ga shiga al'amarin ka shiriya ta Allah ce haka Allah yake cewa yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul salam Allah yana shiryaswa bihi da wannan alqur'ani mai girma man ittaba'a ridwanahu duk mutumin da ya bi yardan Allah subhanahu wataala Allah zai shirye da shi subul salam tafarki wanda yake na shiriya sannan wa yukhrijuhum minaz zulumati ila an-nur Allah zai fitar da shi daga duhu na zalimce shirka da kafirci da saban Allah ila an-nur zuwa ga abin da yake haske bi'iznihi da iznin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wayahdihim ila siratin mustaqim Allah ya shirye da su zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici to kiran shiriya a hannun wa take a hannun Allah subhanahu wa ta'ala take kiran yahdi man yasha sheke shirye da wanda ya ga dama waya'simu kuma shi yake bada kariya ga wanda ya ga dama wayu'afi kuma shi yake bada lahiya afwan haka ne ko fadlan fadlan bima'ana ganin daman shi wa yudhillu man yasha'u Allah yana batar da wanda ya ga dama sannan kuma wa yakhzulu yana tabar da wanda ya ga dama ya kasa fahimta inda aka sa gaba sannan wa yabtali ya adlan Allah ya jarrabi wani kuma saboda adalci ne duka adalci na gare shi gaba ta 25 wa kulluhum dukkan mutane da kake gani yataqallabuna fi mashi'atihi suna kaiwa su kawo fi mashi'atihi a cikin ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala kaiwanka da kawuwanka tsayuwanka wanenenka duka abin da Allah ga dama ne bimana kar wani dan adam ya rika tsammahanin cewa su yanzu sun gagari Allah ba gagarin Allah Allah ya ba dan adam dama ne na duk abin da zai zabi abin da yake so ya aikata fi mashi'atihi baina fadlihi wa adlihi tsakanin falalar shi subhanahu wa ta'ala wa adlihi da adalcin shi falalar shi ce sannan kuma adalci ne a gare shi zai shiryar da wanda ya ga dama ya batar da wanda ya ga dama sannan bayan haka nan ya ba dan adam dama a wannan bangaren na shiriya cewa in ya ga dama ya kafirce in ya ga dama kuma ya imani gaba ta 26 wa huwa muta'alin Allah subhanahu wa ta'ala muta'alin madaukaki ne anil adadi wal andadi game da al adad jam'in na addidbu kishiyoyi imana Allah mai girma da buwaya baya da kishiya ya daukaka game da asa mushi kishiya to wannan kuma shine kira da ake sahida madaci cewa mutane su ji tsoron Allah su bautawa Allah shi kadai kar su hada shi da kowa a cikin bauta wal andad anniddu tsara anniddu shine tsara me tsara sa'a mana kace ai wani sa'an ubangiji ne a babu wannan shi kadai yake muta'alin imana madaukaki ne game da a sa mishi kishiya ko a sa mishi tsara ko sa'a laysa kamithlihi shay'un ba wani abin da yake tamka ga Allah subhanahu wataala Allah ce la tasma'u lahu samiya baka taba jin wani duk arnancin da ake a duniya ba wani mai suna Allah ka taba ji ba za ka ji ba kuma gabata 27 malike ce la radda li qada'ihi babu wanda ya isa ya mayar da abin da Allah subhanahu wataala ya zartar duk abin da ya zartar to wannan abin ya zartu ba wanda ya sai mai da hannu a gogo baya wala mu'aqqiba li hukmihi babu wani mai iya cin gyara game da hukuncin Allah subhanahu wataala ihoce ihocen da ake a yau a duniya na cewa addini ya shar'anta kaza ya zartar da kaza ba kaza ba ya kamata kaza ne za a yi kaza babu tausayi ba rahama babu dan adam takan dan adam a ciki da sauransu kasashe da suke wannan maganganu da tsare-tsaren su su ne kasashen da suka yi ruwa suka yi tsaki suka yi uwa suka yi madaukiya akan yakan wasu daga cikin kasashen musulmai misali Afghanistan America misali Iraqi America wannan duka karshe-karshen nan misali Libya misali irin kasar Siri da sauran kasashe ga su nan meye laihin su bussu bin la sema ita misali Libya laihin ta babu demokradiya a cikin ta demokradiya tsarin waye tsarin su ne su turawa tsarin su ne wani ya zauna ya rubuta ko su jama'a suka zauna suka rubuta ko suke so dole sai kowa ya rayu a ƙarƙashin wannan tsarin wani zalimce kai wani zalimce babu tsarin da Ubangiji subhanahu wata'ala da shine ya halicci kowa kuma komin nan da ake gani nashi ne da sama da ƙasa da abin da ke cikin su da kowa da komi sai ka ce a tsarin shi ba haka nan bane ba mu namu ne daidai kuma duk wanda bai yi za mu yake shi da hujjar cewa ai ana mulkin kama kariya ko da hujjar ana mulkin da ba na demokradiya ba me amfanin tsarin demokradiya game da kasashe la siyama irin wannan kasashen namu na Afrika tsarin demokradiya an yantakhiba ash-sha'b man yarahu munasiban li yakuna ra'isan lahu an tariq al-intikhabat wa an tariq at-taswit tsarin demokradiya dan talaka ya zabi wanda yake ga ya kamata ya zamanto mishi a matsayin demokradiya ta bangaren siyasa wannan shine tsarin to kuma a cikin shi su da kansu kasashen namu sun yarda sun amince ana tafkama gudi na fitar hankali na fitar hankali ka duba cikin libr din da aka rubuta na yan terminal masu qismul insiria a can da aka yi bayanin mashakilul buldani mustaqilla matsalolin kasashen da suke aka ba su yancin kansu a cikin wannan matsalolin ta bangaren siyasa an kawo wannan matsalar waye rubuta ta wa shahida shahidun min ahliha su suka rubuta kuma sun yarda kuma haka nan ne la munazi' ba wanda yake sai jayi akan ba haka nan bane ana tafka magudi na fitar hankali a cikin harkan da ya shahizo a tsarin me tsarin demokradiyyar ne Libya aka kama aka rushe aka kashe shugaban aka balbarta kasa aka rushe duk wani wurin da yake da mutunci a cikin kasar aka sace arzikin aka yi wane ne aka yi wane ne tana can a cikin ruɗu yanzu da tsarin da shi Muammar yake tafiya da ita da tsarin da ake ciki yanzu a yau ai ko kon fare ba ai manhohi da yawa makami ya yadu a dalilin wannan yaki mutane da yawa sun rasa aiki a dalilin wannan yaki kasashen mu suna ji a jikin su a dalilin wannan yaki haka kawai biduni ma zambin ba wani ba laihin tsaye ba laihin zamne kawai faransa ita ce kasar da ta fara bugata ta buga ta fara bugon libya yanzu mai amfani irin wannan abubuwa kuma tsarin waye tsarin su ne su wai kawai da adam ya tirje wai dole ya kare kan tsare shi to shi ubangiji subhanahu wataala la mu'aqqiba li hukmihi ba a cin gyaran shi baka isa ba ba yi ka ba mana ce ai ubangiji yayi hukunci wani ya biyo baya yayi wani gyara ko ya tada wata kuwa baka isa ba hukuncin Allah shine hukunci kuma wajibin mutum mai imani ne ya zamanto yana zaman daku da zaman jiran Allah ya kashi ran da zai ga ana mishi shari'a da abin da Allah da manzon shi suka faɗa wannan wajibi ne saboda nan ne alherin duniya da lahira yake ciki duk wani tsarin da ba shi ba dame shi ne tsari ne wanda yake yadribu ba'dahu ba'dan shashin shi yana bugun shashi yanzu so nawa wani zai zo aikata wani abu ya ce ya dogara da article kaza wani ya zo ya warware ya yi kwantarar in abin da ya faɗi shi ma ya ce ya dogara da article kaza misali na kusa lokacin da aka yi referendum da aka yi ana lokacin tanja shi da abin da ya dogara da shi a cikin kundin kasan su waɗanda suka ce a su ma da abin da suka dogara da shi a cikin kundin kasan tanaqud warwarin juna yadribu ba'dahu ba'dan kowa dai hodi mu saurare mu ke kuma kowace jiha ta kai ta hodi ta hodi to shi ubangiji subhanahu wa ta'ala la mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi ba wanda ya isa yin jayi al'amarin Allah la ghaliba li amrihi ba wanda ya isa yin jayi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala gaba ta 28 amanna bi zalika kullihi mun yi imani da haka gaba daya waɗannan ababen gaba ɗaya mun yi imani da su wa aiqanna mun samu sakankan cewa da gamsuwa 100% anna kullan min indihi cewa kowanne ɗaya daga cikin abin da aka ambata a bayan nan daga wajen Allah subhanahu wataala suke sannan kuma wa anna muhammadan abduhu almustafa wannan bayanin da malai tun daga gaba ta farko har zuwa gaba ta 29 nan gaba ɗaya kawai ma bayani ne ke maka akan la ilaha illallah cewa ba abun bauta buzuka cancanta saiwa sai Allah subhanahu wataala to yanzu kuma wa anna muhammadan abduhu almustafa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne subhanallazi asra bi abdihi tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi da sauran ayoyi makamantan wannan lalle abduhu bawani na Allah subhanahu wataala almustafa wanda yake zababben Allah wa nabiyuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne na Allah subhanahu wataala man Allah ya aiko shi almujtaba almujtaba shi ma zababbe ne mustafa mujtaba duka ma'anar su guda wa rasuluhu manzo ne na Allah almurtada yardaddan Allah Allah ya yarda da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dole ne ka yarda cewa annabin Allah ne waɗanda suke bin addini na alqadiyaniya Ahmad Gulam daga garin nan ko akwai su dai su bayyana ba amma wajejin su maradi akwai su masu addinin qadiyaniya wasu cewa Ahmad Gulam annabin Allah ne to waɗannan magariyata da manzon Allah ba da labarin za a yi su za a samu wasu mutane su zo su riga cewa su annabawa ne Allah ya aiko su an samu Hansa an samu Musailama da wasu makamantan wannan su hoto sun ce annabawa ne Allah ya kareta su ya faddaha su ya tozartar da su an gane ƙaryar su a bayyane to kuma za ku shewa ana samun su ai ha Nijar ba kun ne ce shi an ai annabi ne ko ba ka ba nan wajen dogon dutse yace shi fa da harharu da babbaku da wane ne an kaje yana haɗowa yace wallahi duk wanda bai bishe ba shiga aljanna shi ne wakilin Allah yanzu a ban kasa duk wanda bai zo mishi mubaya'a ba zai shiga aljanna ba yanzu ina yake kariya ce dama kunwa take an ta yi wuya ga kaman da gaske ne daga wani iska ɗaya kada kawai ga fayo babu komai to ana samun matsayarta suna mutuwa suna cewa annaban Allah ne ko kuma mutum ya riƙa da'awar wasu ababen da suna da alaƙa da annabta ko ana mishi wahayi ko kuma shi ma shari'a shi daban shi ma kaza da sauransu kenan wajibi ne mutum ya yarda lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na Allah kuma manzo na ƙarshe wanda babu wani annabin da zai biyo bayan shi an kare shine cikamakin annaba ƙarshe an kare shine manzo Allah yake cewa la nabiyya ba'di babu wani annabi bayana sai aka samu wani shedanin balarabin kauye sai ta yi wani kauye sai ya ce musu ai shi annabin Allah ne annabin Allah eh me dalilin ka yace ai annabi ya bada labarin shi zai zo annabi ya bada labarin shi wai wanda yace shi annabin ne wai ai zan zo ina a ina ya hadi yace hadisin da yake cewa la nabiyyun ba'di shi wanda Allah ya ce la nabiyya ba'di ba annabi bayana shi kuma sai yace la yace shi da ba sunan shi la yace nabiyyun ba'di annabi ne a bayana waye lagin yace shi shine la to wannan duka iya daga cikin abubuwan da zaka samu a yau yana maimaituwa da sunan kare da ke da ake yi ko ai ƙarya na annabtaka ko kuma ai ƙarya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ji ana gani nan wani dan wake ba mu labarin wata mace daga nan tanut ne ai ta ce ta yi mulkin annabi ya ba ta wane ne mutane suke cikin motoci daga wurare daban-daban ana zawo ana amsan abubuwa tana ta ita kasa ne kawai take kulla tana ba mutane kai prefi ya ga abun ha abun nata ya tura komsar aka ji aka ce ke me yake gani wasafta mana annabi wanda sai suka sa ta gaba ta kasa wasafta kawai ta ware kuka suka ce to daga yau to waɗannan abubuwan duka sana da suna faruwa abu na 30 wa annahu khatimul anbiya shine ƙarshe wa imamul atqiya shine jagora na duk wani mutumin da yake jin tsoron Allah wa sayyidul mursalin kuma shine jagora na dukkan wasu manzanni sannan wa habibu rabbil alamin shine soyayyen Allah subhanahu wataala imana ubangiji subhanahu wataala yana kaunar shi sama da kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma wajibi ne mutum ya yi imani da haka cewa shine karshen annabawa shine jagora na masu tsoron Allah sannan kuma shine jagora na annabawa kuma shine wanda Allah subhanahu wataala yake so kullu da'wa dukkan wata da'awa da za a yi annubuwata ta annabta ba'dahu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa ghayyun to wannan abun bata ne wa hawan son zuciya ne duk wanda zai da'awa annabta bayan shi kenan bata ne kuma sannan son zuciya ne wa huwal mab'usu shi manzo Allah shine aikakke ila amatil jinni zuwa ga gaba dayan aljannu wa kafatil wara sannan kuma da sauran talikai gaba daya bil haqqi an aiko shi da gaskiya wal huda da shiriya wa bin nuri da haske wa diya'i da shi ma hasken ne ina gane kamata insha Allah ta'ala mu dakata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum assalamu alaykum wa rahmatullah
ana tsaye da shi. Da saura ko?
Allah.